إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan rana ta Lahadi wacce ta daidai da ranar 7 ga watan Jumada Tsani wata na 6 kenan na musulunci hijira 1438 wanda ya daidai da ranar 5 ga watan 3 2017 miladiya dan ci gaba da darasin wannan littafi na mai albarka sifatus salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha karkashin fadin manzo sallallahu alaihi wa sallama da yace sallu kama ra'aytumuni usalli dan ba manta ba muna cikin bayani akan zaman tahiyya tahiyya ato da kuma zamanin tahiyya yau zamu tashi siyagu tashahhud bayan mun yi na ƙarshe wujubu tashahhud al-awwal wa mashru'iyyat ad-du'a'i fihi wajibcin tahiyyan farko da kuma shar'antuwar addu'a a tahiyyan farko to yanzu malam zai kawo mana sigogin tahiyya din wato sigogi na tahiyya sigogi daban-daban sai dai har guda 7 wadanda dukkanin su tahiyya ce wanda suka inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam bako ko 6 mala yace siyagu tashahhudi sigogin tahiyya yace wa allamahum sallallahu alaihi wasallama anwa'an min siyagi tashahhud kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da su ma'ana ya sanar da sahabbansa anwa'an min siyagi tashahhud nau'i daban-daban na sigogin tahiyya al-awwalu tahiyya tafsiga ta farko shine tashahhud ibn mas'ud tashahhud ibn mas'ud tahiyyar ibn mas'ud ma'ana wanda aka samo daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu قال يجي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن يجي منزو صلى الله عليه وسلم يا كويا من يا سندني تهيا الحالي تافن حنونا يناتكن تافن حنونسا كما يعلمني السورة من القرآن كما يندهيكي سندني سورة القرآن wato yana cewa ya ji sura 70 daga bakin manzo Allah ya karanci sura 70 daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda manzo Allah yake koya masa sura ta alqur'ani to haka ya koya masa tahiyya hannunsa yana cikin tafin hannunsa yana cikin tafin hannunsa tahiyyar kuma ita ce at-tahiyyatu lillahi was salawatu wat tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يتي يا كويا مسا التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات شيني دكنن غيسوي جبينا تحيات هي تشي غيسوا التحيات لله دكنن غيسوي لله نا الله دوك وتا غيسوا ككياور غيسوا تو تا تشنتا ني غا الله سبحانه وتعالى والصلوات كلمة الصلوات هي لمبا قصا يتي أي الفاظ التي تدل على الفاظ الذي التي تدل على السلام والملك والبقاء يتي لمبا lamba ta daya yace alfazul lati tadullu ala salami wal mulki wal baqa lafuzza da suke nuni zuwa ga amintuwar ubangiji daga duk wata sifa ta tawaya wal mulk da kuma mulki wal mulki da kuma mulki wal baqa'i da wanzuwa hiya lillahi wannan sun tabbata ga Allah shine ma'ana as-salawatu lillah was-salawatu kalmar as-salawatu ay al-atiya ko in ce lafazin farko at-tahiyyat din ne ake nufi da alfazul lati tadullu ala as-salam wal mulki wal baqa'i lafazan da suke nuni zuwa ga amintuwar ubangiji daga duk wata mummunar sifa ubangiji ya kubuta daga gare ta da mulki da wanzuwa sun tabbata ga Allah shine ma'ana at-tahiyyatu lillah was-salawatu kalmar as-salawatu ay al-ad'iyyah allati yuradu biha ta'zimullah duk wata addu'a da ake nufin girmama Allah da ita huwa mustahiqquha to wannan addu'ar ta cancanta ga Allah la taliqu bi ahadin siwahu bata dace da wani in banda shi ba shine ma'anar as-salawatu was-salawatu kalmar wat-tayyibatu ita bayi lamba yace ay ma taba ne an kuskure ne wajen rubuta ma taba min al-kalam duk abin da yake kyau yayi dadi na magana wa hasuna ya kuma yi kyau in tala ne kuma abin da yake tsawo min al-kalam na magana wa hasuna an yasni bihi kuma yake kyautatu a yabi Allah da shi ala Allahi wa hasuna an yusna bihi ala Allah duna ma la yaliqu bi sifati banda abin da bai dace da sifar ubangiji ba wato dukkan wata kyakkyawar magana ko wata doguwar magana da kyakkyawar magana da za a yabi Allah da ita ya cancanta banda wata kalma da bata cancanta ga sifar ubangiji ba mimma kana al-muluki yuhibuna bihi daga cikin irin sifofin da ake yaban sarakunan duniya da su zaka samu sarkin duniya an zo ana yaban shi da wata sifa wanda bai cancanta ba to shi Allah ba haka yake ba duk wata sifa da za a yabe shi indai ta dace da shi to ubangiji ya cancanta ta indai sifa ce ta kamala sai fa in sifa ce ta na ƙasa ko ta waya wannan ba a jinginawa Allah ita shine ma'anar wat-tayyibat wa assalamu alayka ayyuha an-nabi kalmar assalam yayi lamba kafe ta ma'anahu ta'awuzu billahi wat-tahsin bihi neman tsari daga Allah da kuma kariya daga Allah wato su tabbata gare ka an aya kai wannan annabi yace fa inna assalam ismun lahu subhanahu wa ta'ala domin kalmar assalam sura ne na Allah taqdiruhu yana zaka kaddara shi ay Allahu alayka hafizun wa kafil Allah ya zama mai baka kariya mai kiyaye ka kama yuqalu kamar yanda ake cewa Allahu ma'aka Allah yana tare da kai ay bil hifzi wal ma'unati wal lutfi Allah yana tare da kai wajen bayar da kariya da taimakawa da kuma tausasawa aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahmar Allah da albarkatunsa kalmar albarakati yace huwa ismun likulli khairin fada minhu ta'ala ala dawam suna ne na dukkanin wani alkhairi da ya kwararo daga Allah ta'ala ala dawami akan dawama domin albarka ubangiji dawamammiyar albarka ce bata yankewa to ta tabbata akan wannan annabi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kuma aminci ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma tabbata akan bayan Allah na gari bayan Allah na kwarai sai kawo ta jumla istidrajiya yace fa innahu idza qala zalika to idan mutun ya fadi wannan a cikin tahiyarsa asaba kullu abdin salihin fi as-sama'i wal ardi addu'ar za ta shafi kowane bawa na gari sama yake ko kasa sai addu'ar sai ta shafe shi wannan jumla ce istidrajiya ba ta cikin tahiyar ci gaban tahiyar ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lalle annabi muhammad bawansa ne ko manzansa ne yace wa huwa baina zaharanina muna fadar wannan a lokacin da manzo Allah yake tsakankanin mu yana raye falamma qubida yayin da aka karbe shi kulna sai muka dawo muna cewa assalamu ala annabi aminci Allah ya tabbata ga annabi ba da siga ta mukhatab ba domin in yana gabanka assalamu alayka to yanzu da baya nan ya kaura ko ya koma ga mahalicinsa sai su ce assalamu ala annabi aminci ya tabbata ga annabi tunda baya nan a gaban su balan su ce wannan annabi an fahimta malai ya lamba kasa lamba ta biyar yace bukhari da muslim da abu da ibn abi shayba sun rawaito hadisin da asraj da abu ya'la fi musnadihi yace kuma hadisi yayi ikhrajin sa a cikin irwa'il ghalib qultu albani yace nace wa qaul ibn mas'ud fadar abla dan mas'ud da yace qulna assalamu ala annabi, sai muka dawo muna cewa aminci ya tabbata ga annabi, ya'ani yana nufin anna sahabata radiyallahu anhum, su sahabbai da Allah tabbata gare su, kanu yaquluna salamu alayka ayyuhan nabi, sun kasance suna cewa aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi, fit tashahhudi a cikin tahiyya, wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun, a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye, falamma mata, yayin da manzo Allah ya rasu, adalu an zalika, sai suka daina fadar wancan, wa qalu, suka dawo suna cewa assalamu alal nabi, aminci ya tabbata ga annabi, wala budda an yakuna zalika bi tawfiqin minhu sallallahu alaihi wasallam, bale ce ba makawa wannan zai kasance daga annabi suka samu, wa yu'ayyiduhu anna aisha radhiyallahu anha, kuma abinda yake karfafa wannan zancen, aisha matar manzo Allah, Allah ya dade ita, ita ma ta kasance kazalika, kamar haka, kanat tu'allimu at-tashahhud fi as-salah, haka take koya ma almajiran tahiyya a cikin sallah, assalamu ala an-nabi, yana wannan abu ne da suka samu shi daga manzo Allah, ba wai su suka kirkire shi ba, yace rawahu suraji fi musnadihi wal mukhallas fi fawaid bi sanadain sahihain anhuma, yace kuma qala al-hafiz rahimahullahu ta'ala, hal hafiz ibn hajar, Allah ya ji kansa, yace hadhihi ziyada zahiruha annahum kanu yaquluna assalamu alayka ayyuhan nabi, wannan ƙari zahirin ta abinda yake nunawa sun kasance suna cewa aminci Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi, bi kafil khitab, da kabla sunna man da kake magana da shi yana zaune a gabanka, fi hayatin nabi, a lokacin da manzo Allah ya kiraye, falamma matan nabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da manzo Allah ya rasu, tarakul khitaba, sai suka kyale magana da shi kamar ya gashi a gabansu, wa zakaru bi lafazil ghaiba, ko ghiba al-ghaiba dai, sai suka dawo suna kiransa da lafazi na wanda baya ne, fasaru yaquluna, suka dawo suna cewa assalamu ala nabi, wa qala fi mawdi'in akhar, ya sake fada a wani wuri na daban, yace qala sibiki fi sharh al-minhaj, as-sibiki allamatu sibiki a cikin littafin sa sharh al-minhaj, ba'da an zakara hadhihi ar-ruwaya, bayan ya ambaci wannan ruwayar, min inda abi uwana, daga wajen abu uwana wahdahu, shi kadai, yace in sahha hadha, idan har wannan ruwayar ta inganta, in ji subiki anis sahabati, daga sahabbai, to dalla ala anna al-khitaba fi as-salami ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghayra wajibin, to sai kasance abinda wannan yake nunawa, khitab, ka fuskanci manzo Allah na magana kamar yana gabanka bayan rasuwarsa ba wajibi bane, fa qala, sai yace assalamu ala an-nabi, sai a rika cewa aminci ya tabbata ga annabi, qultu, albani yace ni nace kad sahha bila rayb, hadisi ya inganta babu wani ko shakka babu, kamar maganar da shi sibiki yace in har hadisi ya inganta, shine albani yake ba sibiki labari, hadisin ya inganta ko shakka babu, ya ani li subuti zalika fi sahih al-bukhari, yana nufin saboda hadisin ya tabbata a sahih al-bukhari, wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan, yace kuma na samu wani hadisi da yake goya masa baya, hadisi mai karfi, qala Abdurrazzaq ya fada akhbarni ibnu jurayj ya bada labari, akhbarni ata anis sahabat anna sahabata kanu yaquluna, sahabbai sun kasance suna cewa, wannan ruwaya Abdurrazzaq ce, suna cewa wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun, a lokacin da manzo Allah yake raye suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi, aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi, falamma mata, yayin da annabi ya rasu, qalu, sai suka dawo suna cewa assalamu ala nabi, kaga wannan ma wata ruwaya ce, wa hadha isnadun sahihun, wannan kuma isnadin sama isnadi ne sahihi, wa amma ma ruwiya sa'id bin mansur, amma abinda sa'id bin mansur ya rawaito, min tariqi abi ubaida bin abdullah bin mas'ud, ta hanyar abu ubaida dan abdullah dan mas'ud, an abihi, daga babansa, an annabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah yace allamahum, ko annabi sallallahu alaihi wasallam allamahum, annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu at-tashahhud at-tahiyya, fa zakarahu, sai ya ambaci hadisi, qala, sai yace fa qala ibni abbas, sai ibni abbas yace inna ma kunna naqulu assalamu alayka ayyuhan nabi, mun kasance muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi, aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi, iz kana hayyan, a lokacin da yake raye, fa qala ibn mas'ud yace hakaza ulimna, haka aka sanar da mu, wa hakaza nu'allamu, kuma haka mu ma za mu koyar, yace fa haza annabi ibn abbas qalahu bahsa, wato wannan Allah da Abbas ya faɗi wannan ne, wato bisa ga bahasinsa, ijtihadinsa, wa anna ibn mas'ud lam yurajji ilayhi, shi ibn mas'ud bai koma zuwa ga wannan maganar ba, laki ruwaya ta abi ma'mar asahhu, sai dai wacce ruwaya ta abi ma'mar ita ce mafi inganci, ya ani ruwayat al-bukhari, yana nufin ruwaya ta imam al-bukhari, li anna aba ubaida lam yasma min abihi, saboda shi abu ubaida bai ji wannan magana daga babansa ba, wal isnad ilayhi ma'a zalika da'ifun, isnadi zuwa gare shi tare da wannan da'ifi ne, shi ma hadisi inda ya inganta yana koya ƙara ma waɗancan goyon baya ne, to amma yake bai inganta ba sai ce shi sai mu kyare shi tunda bai inganta ba. Wa qad naqala kalam al-hafiz haza, kuma al-hafiz ibn hajar ya cirato wannan magana, min al-ulama'i jama'atu min al-ulama'i al-muhaqqiqin, daga dandazo jama'a na malamai al-muhaqqiqin, amsal al-asqa al-qustalani ko al-qastalani والزرقاني واللكنوي وغيرهم وإن معلمين محققون وإن سكي تترو مغنغنوز في تد سكمكو فارتدوه سيسك يدد ونم مغنى ولم ينأقبوه بشيء بس بيو باين تدوان مغنى با وإن ذات ورو وليتكو سيسك آبي كماتا با كنان سوما سنك آر محققون سنك آر تبتر دوان نم مغنى. وللبحث مع ذلك تتمت ذكرتها في العصر, yace bahasi game da wannan mas'alar akwai cikon ƙarin bayani wanda na ambace shi a asalin littafi, dama asalin littafi sifatu tarta nabi katan littafi, wannan rairuwa ne yayi wannan karami, akwai asalin yana nan sifatu salatu nabi dibgegen littafi sai rairuwa kawo mana wannan kawai, to yace a can asalin littafin ya ambaci ƙarashin bayani, an gane. Sannan kuma idan yace waraji il muqaddama ka muqaddima ko ma can muqaddima shafi na 18 ko shafi na 18 zuwa shafi na 25, to wannan abinda yake so ya tabbatar ya gamsar da kai shine ya tabbata bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna cewa assalamu ala nabiyyi maimakon assalamu alayka, aminci Allah ya tabbata gare ka dan ka ana fadar ta ne ga wanda yake zaune gaban ka, idan abinda ya tabbata sahabbai suna fada assalamu ala nabiyyi aminci ya tabbata ga annabi tunda baya nan yanzu a cikin, an gane wannan. Tahiyya ta biyu tashahhud ibn Abbas, tahiyyar Abdullahi ibn Abbas qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya mana tahiyya kama yu'allimuna surata min al-Qur'an, kamar yadda yake koya mana sura cikin al-Qur'ani. Fa kana yaqulu, ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi, aga wata siga kuma at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi, yayi lamba kasa yace qala an-nawawi, imam an-nawawi yace taqdiruhu, yanda zaka kaddara zancan wal mubarakatu was salawatu wat tayyibatu kama fi hadisi ibn mas'ud wa ghairihi walakin huzifat al-waw ikhtisaran, to sai dai an shafe waw din da yake tsakanin su saboda a takaita. Wa huwa ja'izun ma'rufun fil lugha, kuma wannan abu ne wanda ya halatta sananne a lugar larabci ka shafe wawu maimakon ka ce at-tahiyyatu wal mubarakatu was salawatu wat tayyibatu, sai kawai ka shafe wawu din at-tahiyyatu wal mubarakatu salawatu tayyibatu, wanda ya halatta a lugar larabci. Wa ma'anar hadis, ma'anar hadisin shine inna at-tahiyyatu wa ma ba'daha mustahiqatu lillah, tahiyya da abin da ya biyo bayan su dinan da aka lissafa sun tabbata ne sun cancanta ga Allah, wala tasihhu haqiqatuha li ghayri, haqiqatan wa inna abubuwa ba sa cancanta ga wani Allah, suna cancanta ne ga Allah shi ka garan gaisuwoyi masu albarka da salatoci kyawawa duk sun tabbata ga Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi. Wa rahmatullahi wa barakatuhu, da kuma rahmar Allah da albarkatunsa. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, haka shi sai kawo da wannan siga, ashhadu an la ilaha illa Allah ba ka wahdahu la sharika lahu ba, wa ashhadu anna Muhammadan kuma ba a ce abduhu wa rasuluhu ba, to ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, na shaida ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah, kuma na shaida lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne. Wa fi riwayatin, a wata riwaya kuma abduhu wa rasuluhu, a wata riwaya tashi shi Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Abbas, na shaida annabi Muhammadu bawansa dai ko manzansa dai. Muslim da Abu Uwana da Shafi'i da Nasa'i sun fitar da hadisin. Siga ta uku tashahhud ibn Umar, tahiyar Abdullahi dan Umar, yace an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa fit tashahhudi, a cikin tahiyya yana cewa at-tahiyyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ko wa rahmatullahi, qala ibn Umar, sai ibn Umar yace zittu fiha, sai na kara a cikin ta, wa barakatuhu da albarkatunsa. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Amince tabbata gare mu da kuma bayan Allah na kwari. Ashhadu an la ilaha illallah. Qala ibnu Umar, sai ibnu Umar yace wa zittu, sai na kara fiha a cikin tahiyar wahdahu la sharika lahu, shi kadai yake bai da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Malai lamba kasa lamba ta uku yace hatani ziyadatani, wannan kari biyu da abla da Umar yace zittu, na farko wa barakatu, kari na biyu wahdahu la sharika lahu. Wa'annan kari guda biyu sabitatani fi tashahhud an annabi sallallahu alaihi wasallam, sun tabbata a cikin tahiyya daga manzon Allah. Wa lam yazidha ibnu Umar min indi nafsihi, ibnu Umar ba wai ya kara su bane da ra'ayin kansa. Wa hashahu min zalika, bal yace Allah ya tsare shi aikata haka. Yanzu mala yace inna ma akhazaha min ghairihi min as-sahaba, ya karbo wannan karin lafuzan ne daga wasunsa daga cikin sahabbai. Allazina rawuha anhu sallallahu alaihi wasallam, wanda suka rawaito wannan lafazin daga manzon Allah. Fasadaha, sai ya kara wa'annan kalmomin, huwa shi Abdullahi dan Umar, alama tashahadahu alladhi ala tashahudihi, akan tahiyarsa alladhi sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan, wanda ya ji shi daga manzon Allah da kunnansa. Shi a wanda ya ji da kunnansa daga manzon Allah, babu wannan karin guda biyu. Amma sai ya ji wannan karin daga sahabbai, su kuma sahabbai sun ji shi daga manzon Allah, yace sai ma na kara wannan. Amma shi Abdullahi dan Umar bai ji da kunne daga bakin manzo Allah ba, amma da yaji wasu sahabbai sun yi, ya tambaye su suka ce sun ji manzo Allah yayi, sai ya kara cikin nashi. Saboda kalmomi ne masu kyau da wata fahimta, wannan kenan. Dan kar wani ya ce shine ya kara. Tashahhud Abi Musa al-Ash'ari, tashahhud Abi Musa al-Ash'ari, tahiyar Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, kale yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idza kana indal qa'da, yayi shiru ko wa idza kana indal qa'dati, kuma idan manzo Allah ya kasance, idan manzo Allah ya kasance ya zo wurin zama, ko kuma yana umurni, idan mai sallah mutun daye mu kuma sai hankalin mu ya dawo, sai mu bar shi shi dai can ya tai, mu kuma duk sai mu dawo nan mu yi ta karatu, shi kuma sai can shi gona shi lokacin ya baci, dan mu zo mu tara dun mun koma can. Wa idza kana indal qa'da, manzo Allah yake bayar da umurni, idan masallaci ya zo wurin zama, falyakun awwalu qawli falyakun min awwali qawli ahadikum, ya kasance daga farkon fadar dayanku, ma'ana abinda zai kasance shine fadan dayanku na farko, abinda zaka fara fara idan ka zauna shine attahiyatu at-tayyibatu salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kaga wannan karin duka an same shi daga bakin Abu Sarah Ali, kuma yace manzo Allah ne bayar da umurni. Sai yace sab'u kalimatin hunna tahiyatu salah, kalmomi guda bakwai, yana nufin jumloli guda bakwai su ne tahiyar sallah. Jumloli guda bakwai kenan cikin tahiyar. Jumla ta farko at-tahiyatu at-tayyibatu salawatu lillahi, jumla farko kenan. Ta biyu assalamu alayka ayyuhan nabi. Ta uku wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta hudu assalamu alaina. Ta biyar wa ala ibadillahi salihin. Ta shidda ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ta bakwai ta karshe wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yace wannan jumloli guda bakwai sune tahiyar sallah. تشهد عمر ابن الخطاب تهير عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول عمر بن الخطاب يتي يا كسانتي يانا كويا ومتاني تهيا الحالي شي يانا كم منبري يقول يانا تي وقولوا غا يندا زاكو تي ا cikin tahiya in zaku tahiya ku ci at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi. Akwai salawatu cikin naku? Babu. Akwai wata taba'a da tazo da salawatu? Anan babu shi. At-tayyibatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabi ila akhirih min tashahhudi min mislu tashahhud ibn Abbas. Wato wannan shine na farko dan saba ma sauran shi ka kowane sai ya kawo lillahi, su kuma sai sun hada duka sun zo karshe sai su ce lillahi. At-tahiyatu salawatu tayyibatu, shi kawai abin da ya kara az-zakiyat, wanda shi bai zo a cikin nasu ba. Az-zakiyat shine tsarkaka, tsarkakan gaisuwoyi, shine az-zakiyat. Lillahi at-tayyibatu lillahi, Assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wannan tahiyar ita ce galibi muke da ita a littafin mu na Malikiya. Yayi lamba kasa yace Malik, kaga Malik ya rawato shi. Wal Baihaqi da Imam Al Baihaqi bi sanadin sahih. Wal hadisi wa in kana mawqufan. Bala yace hadisin duk da mawqufi ne. Shi Umar bai ce manzo Allah ya ce ba. Yace fa huwa fi hukm al marfu. Amma hadisin hukuncin sa hukuncin marfu'i. Wato wanda kamar an ce manzo Allah ne ya faɗa. Li anna min al ma'lumi annahu la yuqalu bil ra'i. Dan wannan sanannan abu ne ba a fadar irin wannan abubuwa da ra'ayi. Walau kana ra'ayan inda a ce ra'ayi ne to lam yakun hadha alqawlu min adh-dhikri awla min ghayrihi. To ba zai kasance wannan fada ta tahiyya ba tafi sauran cancanta. Misa'il zikr daga sauran tahiyoyi. Kamar wannan tahiyar malamai sun fi rinjaye da ita akan sauran. Yace to inda da ra'ayi ne kaga bai kamata a ce ita ce tafi sauran cancanta ba. Ya za ya ce mutum ya kawo ra'ayinsa kuma a fifita shi akan namaza Allah. Kun fahimta kaga ba zai yi ba kenan. Wannan ya nuna mana ba ra'ayi bane. Yace hadha alqawlu min adh-dhikri shine nan ne kama qala ibn abd al-barr kamar yanda ibn abd al-barr ya fada. Ibn abd al-barr dan malikiya ne. Sai yace wannan tahiyar ita ce tafi sauran. Sai yace to tayaya malamai ma za su ce wannan tafi ita tafi sauran. Inda da ra'ayi Umar ya fade ta. Tayaya za su fifita ra'ayin Umar akan abin da manzo Allah ya fada. Kira wannan ya nuna mana kenan tahiyar Umar ya fade ta ne yace ku ce amma ya wato manzo Allah ne shi kansa daga manzo Allah ya samu tahiyar. An gane maganar malaiti tanbihun ga fadakarwa laysa fi kulli siyaghi almutaqaddima ziyada ziyadatu wa maghfiratuhu a cikin dukkan sigogin da suka gabata babu inda aka samu sigar da tazo wanda a cikin ta akwai karin wa maghfiratuhu babu fala ya taddu biya saboda haka in kaga wata tahiyya da wannan karin kada ka dauke ta kada ka lissafa da ita walizalika ankaraha ba'du salaf shi yasa wasu daga cikin magabata suka yi inkarin wannan karin farawat tabarani imam tabarani ya rawaito bi sanadin sahih an talha bin musraf ala zada rabi bin khaysam fi at-tashahhud wa barakatuhu wa maghfiratuhu kage yace ibn rabi bin khaysam yayi karin bayan wa barakatuhu ya kara wa maghfiratuhu fa qala alqaba sai alqaba yace naqif haisu ulimna mu dai kam za mu tsaya inda aka sanar da mu ba za mu wuce ba assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu ba za mu kara ba wa alqama talaqa hadha al-ittiba min ustadhihi Abdullah ibn Mas'ud kuma shi alqama ya koyi irin wannan biyayyar a kafi ma sunna daga malamin sa Abdullah ibn Mas'ud faqad ruya anhu kuma an rawaito daga gare shi annahu kana yu'allimu rajulan at-tashahhud shi yana koya ma mutun tahiyya shi Abdullah ibn Mas'ud falamma wasala ila qawlihi yayin da ya iso zuwa ga fadarsa ashhadu alla ilaha illa allah da yace ashhadu alla ilaha illa allah qala ar-rajul sai shi mai karban tahiyyan daga wajensa sai ya kara wahdahu la sharika lahu irin yan karbanin daliban fa qala abdullah sai abdullah yace masa huwa kazalika a yanda ne na fada din nan haka yake yanda na fada din nan haka yake walakin nantahi ila ma ulimna sai dai muza huwa kazalika allah haka yake yanda ka fada din wahdahu la sharika lahu haka ne shi allah haka yake walakin nantahi ila ma ulimna sai da mu za mu tsaya inda aka sanar da mu akhraja at-tabarani fil awsat yace haka ne ko akwai karin bayani raqaman min surati bi sanadin sahih in kana al-musayyib al-kahili sami'a min ibn mas'ud idan har ya kasance al-musayyib al-kahili yaji daga Abdullahi dan mas'ud yace wannan wani karin bayani ne yake kaida ce ta malaman hadisi kira hadisi ya inganta in shi musayyib din yaji dan kenan malam bai da tabbacin yaji ko bai ji ba to in yaji sanadin ya inganta kira na shida tashahhud Aisha tashahhud Aisha tahiyar Aisha qala al-Qasim bin Muhammad al-Qasim bin Muhammad yace kanat Aishatu tu'allimuna at-tashahhud Aisha ta kasance tana koya mana tahiyya wa tashiru bi yadiha tana nuni da hannunta ta kulu tana cewa at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu kaga ita ma cikin nata an samu karin zakiyatu lillahi sun tabbata ga Allah assalamu ala nabi abinci ya tabbata ga annabi kaga ba alaika ba assalamu ala nabi ila akhir at-tashahhud ibn mas'ud zuwa karshen tahiyar Abdullahi dan mas'ud hadisin ibn abi shayba ya fitar da shi da imam baihaqi hadisin shi ma kuma wanda yake ya inganta to wa'annan su ne su sigogin tahiyya guda shida wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda mutum ya dauka ya tahiya da ita ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wancan kauri cewa waccan tafi wannan ra'ayin malikiya ne. Su da suke ganin waccan ta Umar ibn al-Khattab ita ce tafi. To amma duk wanda ka dauka kai aiki da ita ko wacce ka dauka daidai ne ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutsallaka. As-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Salati ga annabi. Wa mawdi'uha wa siyaghuha, da wurin da ake yin salatin da kuma sigar salatin. Malai yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa fi at-tashahhud al-awwal wa ghayrihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ma kansa salati a cikin tahiyar farko da wadda ba ta farko ba. Wa sanna dhalika li ummatihi, ya kuma sunnanta wannan ga al'ummansa. Haisu amarhum bi salati alayhi, ayayin da ya umarce su cewa su yi masa salati. Ba'da salami alayhi, bayan su yi masa sallama, bayan sun ce assalamu alayka ayyuhan nabi, sun kare tahiyya kenan, to sai su biyo bayan tahiyyar da salati. Lamba ta hudu kasa yace faqad qalu ya rasulullah, sun sahabban cewa suka ya manzon Allah. Kad alimna kayfa nusallimu alayka, mun san yanda zamu yi maka sallama ko mun san yanda muke maka sallama. Ai fi tashahhudi, suna nufin a cikin tahiyya. Fa kayfa nusalli alayka, to yaya zamu yi maka salati tunda Allah ya ce mu yi maka salati. Qala, sai manzo Allah ya ce kulu, ga yanda zaku yi min salati, ku ce Allahumma salli ala Muhammad al-hadis, har zuwa karshen hadisi, kuma ne zamu gani a cikin babi. Fa lam yuqtasa tashahhudan duna tashahhudin, manzo Allah bai kebance wata tahiyya da salati ba banda wata. Wanda nan malai yana so ya kawo ra'ayin kowace tahiyya akwai salati, za a yi mata salati da tahiyyan farko da ta biyu. Fa fihi dalilun ala mashru'iyyati salatu alayhi fi at-tashahhud al-awwal, a cikin hadisin akwai shar'antuwar yawa manzon Allah salati a cikin tahiyyan farko. Yace huwa mazhabul imam Shafi'i, wanda wannan ita ce mazhabul imam Shafi'i. Kama nassa alayhi fi kitabihi al-umm, kamar yadda nassanta a cikin littafinsa al-umm. Wa huwa sahihun inda ashabihi, kuma wannan ya inganta daga wato ɗan mazhabarsa. Kama saraha bihi an-nawawi, kamar da imamu an-nawawi dai Shafi'iyya ya faɗa fil majmu', yace wastazharuhu fil rauda, sannan ya bayyana shi a cikin littafin ar-rauda taba al-maktab al-islami. Wa huwa ikhtiyaru al-wazir bin hubayra al-hanbali fil ifsah, shi da zaɓin wani ɗan mazhabar hanbaliya a cikin littafinsa al-ifsah, cewa a yi wa manzon Allah salati a tahiyyan farko. كما نقله ابن رجب, كبرن ده ابن رجب الحنبلي شي ما يدوكي wannan ra'ayin a cikin littafin Zailul Tabaqat. Wa qara'ahu, ya kuma karanta shi salatin. Eh, mun dake cewa aqarrahu, ya tabbatar da cewa ya halatta shi da wa aqarrahu. Wa qad ja'at ahadisu kathira fi salatu alayhi, hadisai da yawa sun zo wajen bayanin yau manzo Allah salati fi tashahhud a cikin tahiyya. A cikin hadisan wa laysa fiha aidan at-takhsis al-musharu ilayhi, a cikin hadisan da suka zo suna bayanin tahiyya musu kebance wato abinda ake ishara zuwa gare shi ba, ma'ana musu kebance cewa ayi a tahiyya ta biyu banda ta farko ba. Duk in sun zo cewa suke ayi a cikin tahiyya, sawa'un ta farko ce ko ta biyu. Bal hiya ammatun, hadisan suna zuwa da hukunci wanda yake gama gari. Tashtamilu kulli tashahhudin, wanda yake daukar kowace tahiyya, kowace tahiyya zaka iya mata salati ta farko da ta biyu. Wa qad auratuha fil asl ta'liqan, bale yace na koro wa'innan hadisan a cikin asalin littafin, inda littafin yake asali ta'alikan, amma na kawo shi a matsayin ta'aliki. Walam aridhu shay'an, ko walam urid shay'an min hafil matan, yace ban rubuta ɗaya daga cikin wa'innan hadisan ba a cikin matanin littafin. Me yasa? Li'annaha laysat ala shartina, saboda shi wannan hadisan ba sa kan sharadin, ma'ana ba sa kan sharadinsa na domin ya gina littafin akan sharadi, ba zai sa hadisi ba sai hadisin da ya cika sharadi kaza. To wayannan hadisan ba su cika wannan sharadin ba, shi yasa bai sa su ba, bai sa su a cikin matan ba, sai ya sa su a cikin ta'aliki. Wa in kanat min haythul ma'ana yaqawi ba'daha ba'da, bale yace didda ta fuskar ma'ana sashin hadisan yana karfafa sashi. Wa laysa lil mani'ina al khalifina ayu dalilin yasifu an yuhtaju bihi, yace masu hana ayi salati a tahiyyan farko ba su da wani dalilin da ya inganta wanda za a iya hujja da shi wajen hanawa. Kama fassartuhu fil asl, kaman ne rarrabe bayani a cikin asalin littafin. Kama anna al qawla bi karahati ziyadati fi salati alayhi sallallahu alayhi wasallam fi at-tashahhud al-awwal ala allahumma salli ala muhammadin mimma la asala lahu fi sunna wala burhanu alayhi. Kamar yanda anna qawla anna alqawla bi karahati ziyada, wato masu cewa makruhi ne ayi kari fi salati alayhi a cikin salati wa manzon Allah a cikin tahiyyan farko, to makruhi ne ayi kari akan allahumma salli ala muhammad. To sun ce su yarda ayi a salati amma kar a kara akan allahumma salli ala muhammad. Da ka ce allahumma salli ala muhammad shike, ba za ka ce wa ala ali muhammad kama sallaita kaza kaza kaza. Yace shi ma wannan mimma la asla lahu fi sunna, bai da asali a sunna, wala burhana alayhi, ba wani dalili akan wannan. Bal nara anna man fa'ala dhalika, mu abinda muke gani duk wanda ya aikata hakan, lam yanfuz amrun nabi, bai tabbatar da umurnin manzo Allah ba, al mutaqaddim wanda ya gabata. Dan manzo Allah yace asa hadda alayansa da sahabbansa. Qulu, shi manzo Allah cewa yi ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ila zuwa karshe. Dan manzo Allah yayi umurni in baka sa baka saba ke. Walil bahasi, mala yace akan wannan bahasin tatimmatun, akwai karashin bayani. Awradtuha fil asl, ko ma asalin littafi wannan da muke tsakurwa yayi daga cikin asalin littafin sifatu salatul lahu, mu koma mu ma asalin hadisin. Yace wa allimhum wa allamahum anwa'an min siyaghi salati alayhi salam, manzo Allah ya koya masa habbansa nau'i nau'i na sigogin salati ga annabi. Nau'i na farko allahumma salli ala muhammadin wa ala ali baitihi ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidum majidun wa barik ala muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidum majid. Wannan siga ta farko kenan. Ya Allah kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yayi lamba kasa yace aula ma qila fi ma'ana as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine mafi cancantar abinda aka faɗa a cikin ma'anar salati ga annabi. Yace qawlu abil aliya, mafi cancantar abinda aka faɗa a cikin sigar salati ko ma'anan salati ga annabi shine abinda Abu Aliya yace, ma'anar as-salatullahi ala nabiyhi sana'uhu alayhi wa ta'zimu, salatin Allah wa annabinsa shine sana'uhu alayhi wa ta'zimu, yabo da jinjina da Allah yake wa manzansa da kuma girmama shi da yake, shine salatin Allah. Wa salatul mala'ika, salatin mala'iku kuwa, wa ghairihim da wasu wanda ma mala'iku ba alaihi ga annabi, shine talabu zalika min Allah ta'ala, neman Allah ya yaba wa manzan Allah ya kuma girmama shi, wato kamar roƙon Allah muke yi masa wannan. Wal muradu, abinda ake nufi talabu ziyadatu, neman ƙari Allah ya ƙara masa tsira, la talbi asli salati, ba wai neman Allah ya masa salatin ba, Allah ya masa salati amma nema ake ƙara masa. Zakara wal hafiz fil fath, hafiz ya ambaci wannan a cikin Fathul Bari, wa radda al qawl al mashhur, ya kuma yi raddin wannan magana shahararriya wanda muka sani cewa anna salatar rabbi ar rahma, salatin Allah wai shine rahama. Wa fassala dhalika ibn al qayyim fi jala' al afham, yake ibn al qayyim ya rarrabe wannan bayanin a cikin littafin sa jala'ul ahfam bima la mazida alayhi, wanda ba sai mun kawo wani karin bayani ba akan safaraji'uhu ko ba wannan littafin kaga bayanin da yake. Shi abinda magana da ibn al qayyim yace a cikin ayar da tazo ta kawo magana salati da kuma kawo magana rahama, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama, kina idan aka fassara salati da rahama to me ma kenan, maimai din bai da bana. Allah yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim, kuma sai yace wa rahama, to idan aka fassara salati da rahama kenan kuma me bai kamata ƙara kawo kalmar rahama ba tunda ma'anar su daya kira, wannan sai nuna salati abinda yake nufi yabon Allah, Allah ya yaba wa manzansa ya jinjina masa a cikin fadarsa ta mala'iku, wanda shine ma'anar salati, ita kuma rahama tana nan a matsayin kan rahama. Kun gane wannan kenan. Yace wa ala ali baitihi, kuma kayi salati ga ahli baitihi, ga iyalan gidan manzon Allah, wa ala azwajihi da kuma matayansa, wa zurriyyatihi da zurriyarsa, kama sallaita ala ibrahima, kamar yadda kayi salati ala ali ibrahima ga iyalan gidan annabi ibrahim, innaka hamidun majid, lalle kai abin wato hamidun abin godiya ne, majidun abin girmamawa, wa barik kuma kayi albarka, kalmar wa barik yayi lamba kasa yace min albaraka, kalma ce da aka samu ta daga albarakatu, wa hiya nama wa ziyada, shine yaduwar abu da kuma karuwar sa wata barika da kuma sa masa albarka addu'a'u bidhalika ko in ce wata barika du'a'u bidhalika kalmar wa barik kamar addu'a ce ake yi Allah ya sawo manzo sallallahu alaihi wasallam albarka a cikin zuriyar sa fa hadha addu'a'u bale ce wannan addu'ar ya tadammanu ita'uhu sallallahu alaihi wasallam min alkhair ma ataahu li ali ibrahim yana kunshi da roƙawa manzo Allah Allah ya bashi dangin alkhairin irin alkhairan da ya bawa annabi ibrahim wa idamatuhu wa subutuhu lahu ya kuma dawamar da wannan alkhairin ya tabbatar da shi wa mada'afatuhu lahu wa ziyaratuhu ya kuma lillinka masa wannan alkhairin ya kuma ƙara masa kamar shi ne ake roƙa masa wa barik ala muhammad kai albarka ga annabi muhammad wa ala ali baitihi ahli baitihi da kuma iyalan ko ali baitihi ne ko da kuma iyalan gidansa wa ala azwajihi ka kuma yi albarka ga matansa wa zurriyatihi da kuma zuriyarsa kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka ga iyalan gidan annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai abin yabo ne abin girmamawa yace wa haza kana yad'u bihi huwa nafsu wannan manzo Allah ya kasance yana yin addu'a da kana addu'a da shi kansa da kansa yana yin kansa wannan salati siga ta biyu a dan cika mai abin nan daga siga ta biyu na salati Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati ga Muhammad ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin da kuma iyalan gidan annabi Muhammad kuma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mu dauki lamba ta hudu ga ta nan kuma sallaita ala Ibrahim wa ala ya kawo lamba ta hudu ce hazihi ziyada والتي تليها ثابتتان في رواية البخاري والطحاوي والبيهقي وأحمد سنتبت أجيك رواية البخاري والطحاوي والبيهقي وأحمد وكذا النسائي هكا سنتبت أجيك سنن النسائي وجاءت أيضا من طرق أخرى هكا كما سنزو أوسو حنيوي دبن ندبن في بعد السياغ الآتية أوسو ساشن سيغوجي دزا مكرنتو ننقبا فلا سيغة تأكد كما سيغة تبقوي فلا تغتر بقول ابن القيم كذا كرو أدى مغانا ابن القيم في جلاء الأفهام ود يفتا ألتاف دا في مكة إشارة نازو شيل جلاء الأفهام شافي نتريد سيند تقوس تبع لشيخه ابن تيمية ود يبي رأي ما لم ينس ابن تيمية دا يفتا أتكين الفتاوى جزء نفركو شافي نبو مشابكوي لم يجي حديث صحيح في اللفظ إبراهيم وآل إبراهيم ابن تيمية دا ابن القيم سكة شيء با وان حديثي وان دا إنغانتا دا كمان زان الله وان دا يزود لفظ ambaton Ibrahim da kuma iyalan gidan Annabi Ibrahim ma an tare sai dai a ambaci Ibrahim shi kadai ko kuma iyalansa shi kadai amma ba a hada su tare a ce Ibrahim wa ali Ibrahim yace fa haza qad ji'naka bihi sahihan albani yace to kaga ga dai hadisin mun kawo maka shi ya inganta wanda an hada Ibrahim din da alayansa a cikin hadisi yace wa hazihi fil haqiqati min fawaid hadha alkitab bale yace wannan bisa ga hakika yana daga cikin fa'idodin wannan littafi ودقتي تتبعه da kuma gogewa wajen bibiyar sa yadda wannan littafi ya goge wajen bibiya lirriwayati bibiyar ruwayoyi keke da keke wal alfaz da kuma lafuzza wal jam'u bainahuma da kuma hada tsakaninsu kamar shi da kansa yana yaban littafin wa huwa a'ani yace kuma shi ina nufin at-tatabbu'ul mazkur shine bi keke da keke wanda aka ambata ash-shay'un lam nusbiq ilayhi wani abu ne wanda ba wanda ya riga mu muka fara ba wanda ya riga mu wannan binciken wal fadlu lillahi ta'ala kuma yace wannan fadala ne ta Allah wa lahu shukru kuma muna gode masa wal minna wato muna yaba masa wa ma yu'akkidu khatu ibn al-qayyim kuma wannan yana daga cikin abin da yake tabbatar da kuskuren ibn al-qayyim annan naw as-sabi yana daga cikin abin da yake tabbatar da kuskuren ibn al-qayyim siga ta bakwai al-ati wacce za ta zo kad sahahu huwa nafsuhu shi kansa ibn al-qayyim din ya inganta hadisin wa fihi ma ankaruhu kuma a cikin hadisin akwai abin da ya inkari siga ta bakwai ga hicin na karshe ya zo da ambaton ibrahim da alayansa kuma shi ibn al-qayyim ya kawo shi a cikin jala'ul afham kuma ya inganta shi kenan kaga nan ma an samu karin abin da yake nuna kuskuren sa shi kamar yayi takalidi ne ga malamin sa Ibn Taymiyyah ban san ma inda na dauko lamba ba kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kaga nan an hada ibrahim da alayansa innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wannan shi ma hadisi ya inganta ya bukhari da muslim da nasa'i ya kawo shi a cikin ablul yawmi al yawmi wal layla da ibabul humaidi da sauran malamai siga ta uku allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid kaga wannan wata ita ce siga ta uku wannan sigar ta tabbata ahmad ya kawo ta cikin musnad din sa imam an-nasa'i abu ya'la duk sun kawo shi siga ta hudu allahumma salli ala muhammadin an-nabiyil ummi wannan kari ne annabiyul ummi shine annabi ummi wanda baya rubutu baya karatu kuma yazo ma duniya da abin da ya gagare ta wannan marubutan din suka kasa kawo masu karatun suka kasa kawo wannan yana nuna cewa manzo ne ana masa wahayi dan al'adar mutumin da yake bai iya rubutu bai iya karatu bai iya kawo irin wannan abin mintil ka'i nafsi an fahimci wannan yasa Allah ta'ala yace wa ba kunta tatlu qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhan lartaba al-mubtil a can baya baka kasance kana karanta wani littafi baka iya karantawa kuma wala takhutuhu bi yaminika baka rubutawa da hannunka idan inda kana yi lartaba al-mubtil da mabannata sun yi shakka su ce kai ka kawo qur'ani shine ma'anar ummi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim fil alamin a cikin talikai innaka hamidun majid lalle kai abin yabo ne abin girmamawa shine ma'anar fil alamin a cikin talikai gaba daya kai abin yabo ne abin girma ka cancanci yabo ka cancanci a girmama ka wannan sigar muslim da abu uwana da ibn abi shayba sun kawo ta da abu daud da nasa'i da hakim ya inganta shi siga ta biyar allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika shi ma wannan kari ne wanda bai zo a sauran ba ya Allah kai salati ga annabi muhammad bawanka kuma manzanka kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim ko wa ala ali ibrahim na aka tsaya ba kawo fil alamin innaka hamidun majid ba wannan ita ba sigar ta tabbata imam al-bukhari daga sahih da sahih ahmad al-qadi sun ya kawo shi a cikin fadlus salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama sun kawo wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce siga ta shida allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyati da kuma matayansa da zurriyarsa kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid wannan bukhari da muslim da nasa'i suka kawo shi suka rawaito shi siga ta bakwai ta karshe allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wannan imam an-nasa'i da tahawi da abu sa'id ibn al-arabi sun kawo ya kawo shi a cikin al-mu'jam bi sanadin sahih yace wa azahu ibn al-qayyim fil jala ibn al-qayyim ma ya kawo shi a cikin littafin sa jira'ul afham شافي نشاهدو زوا شافي نشابير لمحمد بن إسحاق السراج دقى محمد بن إسحاق ثم صحها سأنكم الشيء ابن القيم إيه إنغانت حديث يتش حديث يا إنغانت يتش قلت سيني نتش إجاء الباني الباني زير دابا وفي هذه السيغة أتكي ونن سيغر الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم أقول حتى وقت كان شيء إبراهيم دقم إيه لنجرس ma'an tare kuma shi ibnu al-qayyim da yake inkarin wannan kuma ya inganta hadisi wa hadha ma ankarahu ibnu al-qayyim yace kuma wannan shine abin da ibnu al-qayyim yake inkari yace babu inda hadisi wanda yake inganta wanda yazo ya hada ibrahim da ali ibrahim a wuri guda yace wa shaykhuhu haka malamin sa mai sunan malamin sa ibnu taymiya kama sabaka bayanuhu kamar inda bayanin sa ya gabata ma an raddi alaihi ma ta raddi musu raddi fala da'iya lil i'ada mala yace ba sai mun maimaita ba lokaci ko lokaci yayi mu daka ta daga saboda haka da fata abin makaranta da Allah babu lada saboda kure Allah ya gafarta mana sai akwai masu dan tamboyi haka subhanallah
sai salatu duka sun kosa yana ne wanda bai shi kuma na salatu
su ɗan Shafi'iyya sun wajabta shi, in kai ɗan mazhabar Shafi'iyya ne in ba kai ba sai sallaka tara da matsala, amma sauran mazahib ba su wajabta shi ba. Su Malikiyya ma a wajensu ba a yi, sai ra'ayi ta hiya ita kaɗai, duk da wasu malaman Malikiyyan suna cewa in an yi ba matsala ba dole bane su yi. To wannan kuma ƙauli shi ne wanda malamai suka fi gyarawa, cewa ba dole bane su yi, in ka yi a tahiyyan farko ka kyautata. Shi Albani yana da ra'ayin dole ne ya yi, an fahimta, shi yana da ra'ayi ya ce saboda hadisan da suka zo akan maganar salati, akan maganar tahiyya, salati bayan tahiyya, ba su ware tahiyyan farko ko ta biyu ba, ba su yi bambanci ba, ba wani bambanci, haka kawai suke zuwa Annabi yana koya mana kaza 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 cikin tahiyya, ba wani bambanci. Kenan a wannan ƙaulin sai mu ce kai din shi yafi, amma in ba kai ba ba za mu ce sallaka ta samu matsala ba, a tahiyyan farko, eh, tahiyya ta ƙarshe wajibi ne, wajibi ne, duk da Malikiyya ma ba su wajabta shi ba, amma wajibi ne bisa ga nassin hadisai ingantattu, wajibi ne in ba kai ba a tahiyyan ƙarshe sallaka tara da matsala. Sake maimaita Allahumma wasallim, a wannan yankewa ne suka yi, Allahumma salli ala Muhammadin sun gama salati, in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin to ka gama salati shikenan, sauran addu'o'i ne kawai zan ba fahimta, shi salatin daga Allahumma salli ala Muhammadin ya ƙare, sauran addu'o'i ne wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa ala, wannan duk addu'o'i ne za ta yi ta yi. Kalmar wasallim kana nema masa sallama ne, kamar da Allah ta'ala ya ce ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, to suna bin wannan umurnin ne, kada salati wa sallim, sallu alaihi wa sallimu, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, ka fahimta, kamar sun takaita ne suka kawo shi a ciki. Wannan kamar akwai wani sabani tsakanin malamai, shin ya halatta a ka zo da wata sigar salati wacce ba bakin manzo Allah aka ji ta ba, ko dole sai dole sai salatin da aka ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi? Wannan sabani ne tsakanin malamai, akwai malamai su ji ganin bai kamata ka zo da wata sigar salati, akwai wanda kuma cikin malaman sunna suka ce babu laifi in dai sigar da ka zo da ita ta dace da ta manzo Allah, babu wani abu da ka zo da shi wanda bai dace ba, an gane wannan? To in ka zo da wata siga yayi abin nan, su masu inkarin salatul fatiha dan zaka ce min to salatul fatiha, masu inkarin ta ba wai dan wani abu bane, sai dan su da suka kawo ta kuma sai suka sa wani aqida karkashin ta, gashi salati ne bayan kuma an kawo salati kuma sai aka ce yafi qur'ani, yafi qur'ani so 6000, in ka karanta shi so 1 kaman ka karanta qur'ani so 6000 ko so 600 a wata ruwaya, sai kenan. Na biyu kuma suka ce wahayinsa aka zo, mala'ika Jibrilu ne ya zo da shi zuwa ga Qutbul Bukhari, Muhammadul Bukhari, wanda ya zo cikin ɗakin Ka'aba sai dai kwana 40 bai hito ba, yana roƙon Allah, Allah ya bashi salati wanda zai yi ma Annabi hidima da shi, sai Allah ya aiko masa mala'ika Jibrilu da salatul fatihi a rubuce a jikin takarda ta haske da rubutu na tawaddaz zinari. To kaga nan kamar sun warware ta aya ce da take cewa faman azalama man iftara ala allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay, ta Allah ta'ala ya ƙaryata duk wanda zai da awar an yi masa wahayi, su kuma sai suka ce a ai zuma ma ana mata wahayi, wa aw harabuka ila nahali, to ai zuma ma ai mata wahayi balle, shi kuma kalmar wahayi ta gamzo da ma'anoni daban-daban a cikin alqur'ani. Akwai wahayi wanda sako ne na umarni daga Allah wanda shi annabawa ne ake wushi zalla, akwai kuma wahayi na ilhami, akwai wahayi na kaza na kaza cikin mahulgi a zo a nuna maka wani abu, duk kalmar wahayi shine a zo maka da wani abu da wata siga ta yadda zaka fahimci shi. To amma sai suka dauki ma'anar suka nuna kenan, dan sun ce ayyo wahayinsa ba laifi bane, to cewa an yi wahayinsa wannan ƙaryata alqur'ani ne, abu na farko wanda ya nema salatul fatiha illa ke cewa an yi wahayinsa, na biyu cewa kuma ya fi alqur'ani, an gane? Akwai kuma masu cewa in ka karanta shi so ɗaya ma kai ɗan aljanna ne, man qara'a salatul fatiha marratan wahida dakhala aljanna qat'an, wanda ya karanta shi so ɗaya to ya shiga aljanna yanke. To wa'annan aqidodin da aka raba wa salati shi yasa ahli sunna suke inkari shi, amma lafuzan da suke ciki, duk da wasu malamai na ganin shi Qutbul Muhammadul Bukhari kamar da kansa yake amma ya fake ne da manzon Allah Allahumma salli ala Muhammadin shi ba sunansa Muhammadu Muhammadu al-Bakari wane ne al-Fatih lima ughliqa wanda ya bude abin da aka rufe to cewa ya bude abin da aka rufe din nan mai ake nufi kenan shi ya an rufe wahayi shi ya bude wal khatimu lima sabaka ya rufe dukkan waliyan da suka wuce shi ne karshen waliyai amma na so da haqqi bil haqqi to akwai malamin suke ganin kansa ne yake ma yayi masalata ba wai manzo Allah amma ya raba dan yace kansa ne ba za a yi ba amma yace na manzo Allah ne sai a yi ta masa salati wadanne ku kuna ganin manzo Allah kuke wa alhaji shi shi kudubar shi bukarin kuke wa domin in muka ce manzo Allah ne ake nufi da Muhammadin to Muhammadin menene ya bude wanda aka rufe menene ya bude menene me ya bude me aka rufe wanda ya bude to suka zo sai suka ce ai kofar aljanna ce ati babul janna fa astafihu sai suka yi tawili wannan zai zo ya kwankwasa a bude kofar aljanna to kira shi ne wanda zai fara bude kofar aljanna wasu suka fassara da a'a wanda ya bude zukatan kafirai ya sa musu hasken musulunci tun da ya ta kawo wannan abubuwan a takaice dai
da ya shiga tare
shi yasa wa'annan dibil-dibilwa din da take cikin salatin shi yasa kaga ahlus sunna suna ebitar shi amma akwai malaman da suke ganin ra'ayin zaka iya manzo Allah salati koda ba wanda ya fito daga bakin manzo Allah ba tun da addu'a ce an gane wannan wannan shine in kana ciki baka ga ma bin liman yayi in kana bin liman ko baka yi shi ba sallan ka yayi mai bin liman hukuncin sa ya sha bin wanda mai sallar shi kadai ana magana in kana sallah kai kadai in kake shi ma in baka yi da in dai da mantuwa ne baka yi ba sai kai ga awan gaba kar mutala
wajibi ga mutum sai ka
ha
ya zama mantuwa wajibi
in kana bin liman ne ko baka yi ba ba matsala
in kana bin
aha baka iya gane liman yayi ko ba inda ba tambayar shi zaka ce liman kai salati tabarakallahu alhamdulillah na'am
kuma da malai ya tambaya cewa su kan ba mutum cewa idan salati a ce kai kaza ya ce Allahu salli ala Muhammadu sallallahu
a ce kai kaza salati ba a iyakance adadin da mutum zai yi ba a shari'ance shi manzo Allah cewa in kai 10 Allah zai maka 100 in kai 100 Allah zai maka 1000 wannan ba yana nufin wai yayi iyaka ba kamar yana baka labarin sakamakon da percentage cikin da zaka samu in kai 10 to za a yi maka Allah zai maka 100 in kai 100 Allah zai maka 1000 to dan ba iyaka Allah yake maka ba shi yasa shi salati nan ba a khassace ba ba a ce ga iya abin da zaka yi an fahimta kenan in ka tashi yawan annabi salati ana son ka yawaita manzo Allah cewa yi awalan nasu bi yawmal qiyama aktsaruhum alayya salati mutanen da suka fi cancanta su zauna da ni a ranar alqiyama su da wanda suka fi kowa yawaita yin salati kenan ka yawaita ake so ba wai kai wani adadi sananne ba iyakan cewa a ce a kawo salati kaza wannan bai da dalili a sunna bai da wani dalili na'am
kai
kai ka ana samun shi gane ma
nan karatu lokacin da zance 30 na akwai inda aka gudu wani malami shi abin ga ambaliya ne kuma ya bi ra'ayin yan shafiya wannan to mu kamar yanzu nake gani yana kamar cikin irin matsalolin mu wanda kuma yanzu tambayar ta lawali kuma a dauko litafi sai yanzu hukuncin da aka tarro tana yi wata mazhaba ta yi daban yanzu wannan hukuncin da aka tarro tunda mun muna karantawa kawai sai a kai
shi wannan litafi ba a gina shi akan mazhaba ba
a na sani wai kamar yanzu wani litafi da ana iya dauko shi kan wata mazhaba ne kamar malamin da yayi shi akan mazhabar shi to mu yanzu tunda nan gwan furatsu malaman mu haka da in aka zo ka a yanzu dai haka ba da wata
mazhaba da ake bi ta kamar
mai wanda suka yi karfi a cikin ta to sai gani kawai daga an yi wa kuce kuma gobe aka samu wani litafi na wani mazhaba shi ma
sai a warware wancan magana to asali mu nan malikiya ne to amma asali dai abinda muke bi malikiya a cikin abinda ba a samu sabani ba ko kuma abinda kowa yake da nashi hujja mai karfi sai mu bi malikiya amma idan muka samu hadisi na manzo Allah wanda ya saba wa malikiya to hadisi muke bi ka fahimta amma mazhaba malikiya ce mu shi yasa mun fi karfi a malikiya mazhabobin mu abinda duk muke bi ra'ayin malikiya amma in muka samu hadisi ingantacce wanda ya saba wa malikiya sai mu aje malikiya mu bi hadisi wanda ita ce kaidar da muke bi an fahimta to yawanci littafin da muke karantawa ba ma karanta littafai da ake littafin da ake gina shi akan mazhaba in banda ta malikiya din littafin da muke karantawa ko da zama fiqhu sunna ne fiqhin da fiqhu yanzu kaga a irin su fiqhul muyassar da ake karantawa nan an gane da shi sifatu salatul nabi da muke karantawa dawa da wannan littafi ne na fiqhu da al-wajiz duk ba su ba akan mazhaba aka gina su duk akan sunna ne kawai ko aya da kuma hadisi ake gina ba akan wata mazhaba ake gina abinda muka gina akan mazhaba shine darasin da ake yi nan na ahbari wanda za a soma na ishmawi shine muke bi na mazhabar malikiya amma sauran littafan ba a gina su akan mazhaba ba ta fahimta kada in an ka karanta bayani aka kawo hadisai da ayoyi da komai daga musu kawai shikenan sai kai saka ci gaba da aiki da shi a gane amma ba daidai bane ai ta dauko littafan mazhaba zalla a karanta na malikiya sannan kuma a dauko na hanbaliya a zo a karanta suna cin karo da juna a raba mutane kawo na bi ba daidai bane ba wannan ba daidai bane insha Allah yasa malaman yanzu sun fi karanta fiqh sunna kawai ba a karanta fiqh mazhab sai mazhabar da kake kai mu kuma nan yan mine ne yan malikiya shi yasa muke karanta ahbari da ishmawi da sauransu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi